music at houseofsongs.com.
Saharin tayanyi da banda na sauran mata kunje ne a ina fahimta ta ga iyayen ta ba tare mai gode ya salin ki kwarai yin da kin zabe ni zan so ki zan mai shar hawaye mai kokari abun barin ciki ranar auren mu ne da ke bare ni kalmata so gare ki na furta musamman so ki saurare ni
Even if you want, baby, I will give to you.